taron kammala aiki na tsawon shekaru goma da asusun Gates da Melinda suka gudanar a wasu jihohin Arewa, hukumar lafiya ta jihar Gombe ta ce an samu raguwar mutuwar mata da yara a jihar da kimanin rabin adadin rashi 1,575. Taron bitan nasarori da kalubalen aikin tallafin da aka gabatar a Abuja ya bayyana cewa a baya a jihar Gombe kadai akan samu mutuwa 1,575 cikin haihuwa 100, inda a halin yanzu lamarin ya ragu zuwa 800. Darakta hukumar lafiya matakin farko ta jihar da ke tsakiyar Arewa maso gabar, Muhammad Kolo Bajuga, ya ce nasarar wayar da kai daga tsohuwar ɗabi'ar ƙin jinin zuwa asibiti ya taimaka ainihin wajen rage asarar rayukan mata da jarira.
Mun samu ci gaba wajen zuwa asibiti, misali irin awo wanda da yawanci wasu suna ganin in sun je awo an ba su magani sun sha ɗansu zai girma, wajen aiko zai ba su matsala. Wasu kuma suna ganin a aiko a gida ma suna ganin jarunta ne, sai su aiko a gida su yi ta nishi su kaɗai, wanda har ya kai ga mutane suna cewa wai ai in kin yi ciki ƙafanki ɗaya yana lahira ɗaya yana duniya, ki da Bature da baƙi da Bafulatani da Bahaushe da Bateri da duk wani yare da ka sani duk abin ɗaya ne, to ba dalili wani ya sauka lafiya wani ko ya zama masa matsala.
Bayan kammala wannan shirin, babban sakataren hukumar Dr. Abdulrahman Shu'aibu ya ce an gudanar da aikin a gundumomi 57 ko ba fuskanci kalubale mai tsanani ba.
Wani sa'in kamar wayannan ma'aikatan kai training din su za ta iya yiwuwa wani ya samu aiki a wani wuri ba za ka yi hana shi tafiya ba, so in ya tafi kuma ya za ka samu wani ya cika gurbin nashi, so shi ma wannan kaga sai ka nema. So wayannan dai shi ne ɗan ƙanana da abubuwan da suke ɗan ƙalubalen da muka samu, amma dai wannan biki haka mu yi a Gombe a state level kenan, to shi ne kuma muka zo muka yi a nan national level, kowa da kowa zai iya zuwa. Kasan development partners suna da yawa, su ma za su yi su ga me muka yi a Gombe, inda ake ma za mu yi ma mu je Washington mu nuna duniya za mu yi, to amma dai mun tsaya dai a Abuja tukunna saboda mu nuna mutane ga cigaban da muka samu, kuma in za a ƙarin irin wayannan interventions a wani wuri yana da muhimmanci sosai da lafiyar matanmu da 'ya'yanmu da yaranmu.
Asusun Bill da Melinda daga miji da mata da ke cikin mafiya yawan kuɗi a duniya na ware miliyoyin dala duk shekara don tallafawa ƙasashe masu tasowa ga yaƙi da cutuka, ciki da shan inna.
Well, we were engaged to be married, and after we'd taken our first trip to Africa, actually a vacation, we were walking on the beach and we committed at that point that we were going to give the vast majority of the resources for Microsoft back to society.
Bayan mun yi alƙawarin yin aure, a lokacin hutu da muka tafi Afirka, muna tafiya a bakin teku, a nan ne muka ɗau alwashi za mu ba da tallafi mafi yawan dukiyarmu da muka samu daga kamfanin manhajar Microsoft ga al'umma. In ji Melinda Gates a zantawa da gidan talabijin na CBS kan ayyukan asusun a ƙasashen duniya.
Would be great to give lots of it to our children, and so
Bill Gates ma ya ba da tabbacin faruwar hakan da ƙarawa da yadda suke kaunar taimakawa lafiyar yara. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.